Kungiyar Izala ta Ƙasa wanda ke ƙarƙashin Saniya Haya Jingir ta musanta batun cewa malaman addinin musulunci ba sa yin wa'azi kan illolin kungiyar Boko Haram kamar yadda suka ambato gwamnan Borno Kashim Shatima da faɗin hakan. Kungiyar ta ce wasu malaman addinin musulunci da suka hada da Sheikh Jafar da Albani Nazaria duk an kashe su ne sabili da bayyana illolin da kungiyar Boko Haram ke haddasawa. Ga dai Dr. Hassan Abubakar Duko, National Coordinator na kungiyar Izala da bayani.
Sunana Dr. Hassan Abubakar Duko, National Coordinator na gasan karatun Alkur'ani mai girma da seminars karkashin GBS Jama'atu Izala da wayaka mutun sunna wanda Sheikh Ismail Idris bin Zakariya asasa wanda take karkashin jagorancin Sheikh Muhammad Sani Yahya Jingir a yanzu. To gaskiya idan har shi gwamnatin jihar Borno yana ganin kamar an gaza ta wannan hanyar, to sai in ce bibiyarsa ga wa'azuzzukan musulunci ne yayi kaɗan, domin tsarin kungiyar Jama'atu Izala da wayaka mutun sunna shine duk wata sai mun yi wa'azi akalla kwaya daya a matsayin mataki na ƙasa baki daya, wanda ake magana akan illar Boko Haram suke yi, kuma a jihohi sai an yi, babu wani wa'azi da ake yi ba a sanya malaman da za su yi magana akan ƴan Boko Haram ba, babu wannan wa'azi. Idan zan iya tunawa a shekara ta 1011 Sheikh Muhammad Sani Yahya Jingir ya jagoranci malaman ƙasar nan baki daya, aka je Maiduguri aka yi wa'azi akan Boko Haram, kuma bayan wannan yana daga cikin abin da ya jawo wasu ma malamai suka rasa rayuwarsu, kaman Sheikh Jafar Mahmud Adam, kaman Sheikh Albani Nazaria, kowa ya san karara suna magana akan Boko Haram kuma akan wannan Allah ya kaddari shahadarsu. Shi Sheikh Muhammad Sani Yahya Jingir shi din nan kwana-kwanan nan a cikin watan Ramadana, harin da aka kawo masa a masallacin ƴan taya, ba komi ne yasa aka kawo masa wannan harin ba, face bayanan da yake yi, fadakar wanda yake yi, wa'azin da yake yi akan ƴan Boko Haram din suke neman rayuwarsa ruwa a jallo, wanda ya kawo sanadiyan hasaran rayuka wanda suke shahada wajen kusan mutum 60. Don haka a ce anan idan har ana ganin cewa malaman addinin musulunci ba su yi magana akan Boko Haram ba, sai in ce to gaskiya ba a yi wa musamman kungiyar Jama'atu Izala da wayaka mutun sunna ce adalci ba.
Ta ce shugaban kungiyar Izala Sheikh Sani Yahya Jingir ya je an kaddamar da ko kuma an yi wa'azi a nan Maiduguri, ko kai ci gwamnan bane?
Ba jihar da za a je a yi wa'azi ba tare da sanin gwamnan ba, don haka nan zuwan mu Maiduguri wani jami'in tsaro, wani jami'i ma'aikacin gwamnati ko kwaya guda babu wanda ya zo ya mu muka je muka yi wa'azi a stadium din, muka yi wa'azi da daddare, muka yi wa'azi da safe, muka kwaci kayayyakin mu muka koma muka bar garin, hatta mutanen garin ma tsoron fita zuwa wajen wa'azin suka yi.
To watakila mai wa rassan kungiyar ku ta Izala a jihohin Borno da Yobe, mai wa su ne ba sa yin wato wannan fadakarwa yasa har shi gwamnan ya wannan kalan.
To inda ya takaita akan Borno da Yobe kawai da sai mu masa uzuri, amma da yace malamai kai tsaye baki daya malaman ba sa magana akan Boko Haram, wannan shi yasa muka ga ya kamata ya san cewa lalle malaman suna magana. Shi mai girma gwamna fadakar da shi abinda bai sani ba, in kuma mantuwa yayi in tuna masa akan cewa babu shakka kungiyar Jama'atu Izala ta bid'a bai kamata sunna, ko kuma in general in ce masa malaman Najeriya ba su kame bakin su akan matsalar Boko Haram ba, amma malamai dai kam sun yi magana akan Boko Haram.
Dr. Hassan Abubakar Duko kenan, National Coordinator na kungiyar Izala da bayani kan batun wa'azi game da illolin kungiyar Boko Haram. Abdulwahab Muhammad Mira, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.